Biri ala ka duniya da aka saya da a havaluo da aka jigo da alin ga nyuwa mota badimal ka nyuwa mota ala nyuwa bunya ala nyuwa tento ala ka duniya da aka sanda aka duguda.
Sometimes I despair. Sometimes I have hope. Sometimes I don't know. Sometimes I feel pushed.
Rain will wash away your sadness.